أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم بركم ودساة كسادوا أشكين واني شرن أشكين واني صابا شرن بنا فتوي رحمة inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu. Sai dai kafin mu tsunduma cikin shirin, zamu maimaito muku lambar wayar da za a iya samu mu dan aiko mana da sakonni kamar yanda aka saba, wato 0800 578 2784 0800 578 2784. Za kuma a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta Facebook. Za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo, wato www.rahamaradio.com. akarmakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وما سورة رمى أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث يا تبتا لدى تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه لدى مائكي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تيوى الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه يأتي منزو صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الدين النصيحة، الديني نسيحاني. قلنا سهبي سيسكتي سيمكتي يا رسول الله لمن نسيها قوى؟ سي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لله ولرسوله نسيها قى الله، نسيها قى منزنسة، نسيها قى للتافن الله، نسيها قشوى قبن المسلمي da kuma sauran jama'a. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin manyan hadisai waɗanda suke tattare da ma'anoni masu ɗimbin yawa da al-Imam an-Nawawi ya ambace shi a cikin littafinsa al-Arba'un an-Nawawiyya. Idan muka kula, Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi ya dunkule addini gaba ɗaya, ya kirawo shi an-nasiha, wato ya ce ni addini nasiha ne. Abinda ake nufi da nasiha shine tsantsanta ai haƙƙi ga mai shi, wato ya zamana an bada haƙƙi tatacci ga wanda ya cancanci wannan haƙƙin. Saboda haka addini nasiha ne, ma'ana addini yana bada haƙƙi ga kowa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya tsara, ya yanka, ya ce a bashi. Shi yasa sahabbai suka ce liman ya rasulullah, nasiha gawa? Sai ya ce nasiha ga Allah, nasiha ga manzon Allah, nasiha ga littafin Allah, nasiha ga shugabanni, nasiha ga sauran jama'a. Nasiha ga Allah, malamai suka ce abinda ake nufi nasiha ga Allah shine sanin haƙoƙin Allah, sanin haƙƙin Allah da ya rataye a wuyan bawa. Bawa ya san wane ne Allah, ya san sifofinsa na kamala, ya san sunayensa mafiya kyau, ya san ayyukansa waɗanda babu mai iya yin su sai shi kadai, ya tsantsanta wa Allah ta'ala bautarsa shi kadai, wato ya kadaita Allah ta fuskar ubudiyya, ta fuskar uluhiyya, ya kadaita Allah ta fuskar rububiyya, ta fuskar ibada, kai ya jingina wani abu na bauta zuwa ga wani Allah, kai ya dau wani haƙƙi na Ubangiji ya ba mu wani daban ga Allah ba. Sannan ya san sunayen Allah masu tsarki, masu mafiya kyau da Allah ta'ala ya kira kanshi da su, annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi da su, ya bauta wa Allah kamar yanda Allah ta'ala ya umarni a bauta masa. Wannan shine sanin, wato wannan shi ita ce nasiha ga Allah. Sanin nasiha ga manzo shine ayi imani da shi cewa Allah ta'ala ne ya aiko shi, manzo ne daga Allah, shine cikamakin annabawa. A yadda da abin da ya zo da shi na sako, a gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa, a yadda da dukkan wani labari da ya bayar, a karɓi shari'a daga wajensa, wato a karɓi yi kaza bar kaza da duk wani abin da yake da tarayya da addini, a karɓe shi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yana daga cikin nasiha ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, a girmama shi, a bashi haƙƙinsa da Allah ta'ala ya bashi, a yi masa da'a, kamar yadda Allah ta'ala ya umarni ayi masa. Wannan yana daga cikin nasiha ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan nasiha ga littafin Allah, mutum ya yadda cewa littafin Allah Al-Qur'ani saukakke ne daga Allah. Ubangiji ta'ala shi ya saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga kalmar Iqra, wacce ita ce kalma ta farko da Allah ta'ala ya fara aikowa Annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa aya ta ƙarshe wacce ta sauka. Mutum ya yadda cewa wannan da yake cikin wannan da yake hannun musulmi, Qur'ani nan da yake hannun musulmi, daga Fatiha, Baqara har zuwa Nasi, wannan duk daga Allah suke, zancensa ne, maganarsa ce, ba maganar wani bace. Daga Allah Al-Qur'ani yake, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa laysa bi makhluqin, sifa ce ta Ubangiji, daga gare shi take kuma gare shi zata koma, ba halittarsa aka yi ba kamar yanda aka yi sauran halittu. Sifar Allah sifa ce azaliya kadima, la awwala laha wa la akhira laha. Tun ya yadda Al-Qur'ani mu'jiza ce da Allah ta'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, ma min al-anbiya'i nabiyyin, ma min al-anbiya'i nabiyyin illa wa qad utiya ma ala mithlihi amana al-bashar wa innama kana wahyan awhahu Allahu ilayya wa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace, babu wani annabi face Allah ta'ala ya bashi irin mu'jizar da za ta sa mutane su yi imani a dalilinta. Yace, to amma ni abinda aka bani wahayi ne da Allah ta'ala ya mun wahayi da shi, shine Al-Qur'ani, don haka ina fatan in zama nafi kowa yawan mabiya ranar gobe kiyama. Mutum ya yarda cewa Al-Qur'ani mu'jiza ce, ya yarda da cewa duk abinda yake cikin Al-Qur'ani na umarni da hani daga Allah ya suke, kuma da wannan zai bauta wa Allah, ba zai bauta wa Allah da dukkan wani abin da ya saba wa abin da Al-Qur'ani ya kunsa ba. Sannan ya girmama Al-Qur'ani a matsayinsa na magana Allah, kada ya tozarta Al-Qur'ani, kada ya wulakanta shi. Wannan yana daga cikin nasiha ga Al-Qur'ani, ya karanta shi, ya yi aiki da shi. Sannan sai nasiha ga shugabannin musulmi, shugabannin musulmi ya da cewa shugaba da Ubangiji ta'ala ya bashi iko, ya bashi mulki, ya dora nauyin jagorancin ragaman al'umma a wuyansa. Wani mutum ne da yake da haƙƙi akan dukkan wani wanda yake ƙarƙashin ikonsa, ya yi masa biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba, duk abin da Allah ta'ala bai hana ayi ba, to ya yi masa biyayya anan, ya girmama shi a matsayinsa na shugaba, ya bashi dukkan wasu haƙoƙinsa. Idan ya yi tuntuɓe, ya yi ƙoƙarin tayar da shi cikin hikima da girmamawa. Idan ya yi daidai, ya yi masa addu'a, Allah ta'ala ya ƙara masa gamdakatar, ya ƙara masa dacewa. Wannan yana daga cikin nasiha ga shugabannin musulmi. Sai kuma nasiha ga sauran jama'a, nasiha ga magarin jama'a gaba daya, wanda ita kuma ta kunshi fadakarwa da gargadi da ainihin bawa kowane musulmi a matsayinsa na musulmi haƙƙinsa. Idan yayi sallama, a ansa masa, in an ganshi ayi masa sallama. Idan yayi rashin lafiya, aje a dubo shi. Idan ya rasu, aje jana'izarsa. Idan wani abu na bacin rai ya same shi, a taya shi bakin ciki. Idan wani abu na farin ciki ya same shi, a taya shi farin ciki, a taimaka masa lokacin da ya shiga cikin damuwa. Idan an ganshi bai yi akan hanyar da ba ta daidai ba, a yi kokarin dawo da shi akan hanya. Idan ya yi tashawa, a mayar masa, wato ya gode, ya yi tashawa, ya gode wa Allah, to a gaishe shi, ya ce alhamdulillah, a ce da shi yarhamukallah. Wannan duk yana daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi, yana daga cikin nasiha ga ummatul muslimina. Don haka zaka ga hadisin ya kunshi dukkan rayuwa da zamantakewa tsakanin bawa da Ubangijinsa, tsakanin bawa da annabawan Allah, tsakanin bawa da littattafan Allah da ya saukar, tsakanin bawa da shugabanninsa, tsakanin musulmi da musulmi. Ya kunshi zamantakewa gaba daya, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule ta, ya kira ta annasiha. Wannan nasiha din Annabi ya ce ita ce addini, ashe gurgudan yadda mutum ya kiyaye haƙƙin Allah, ya kiyaye haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama, gurgudan yadda ya kiyaye haƙƙin shugabanni, haƙƙin littafin Allah, haƙƙin shugabanni, haƙƙin sauran talakawa, sauran jama'a, gurgudan yadda za a ce ya rike addininsa. Sannan gurgudan yadda zai yi sakaci da wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da muka ambata, gurgudan yadda za a tuhume shi da sakaci cikin lamarin addininsa. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ta'ala ya bashi jawami'ul kalim, yana magana a dunkule, amma ƙarƙashin ta tana dauke da tarin ma'anoni masu yawa. Ka duba hadisi ne ba mai tsawo ba, dan gajere, mai takaitattun kalmomi, amma idan aka fasa su, zaka ga ƙarƙashin su babu abin da ba zai shiga ba. shi yasa Imam An-Nawawi gabanin sa Ibn Salah suka ambaci wannan hadisi cikin hadisan da musulunci yake kai kawo a kansu wanda dukkan abinda ake nema a musulunci to za a samu sun yi ishara sun yi hannunka mai sanda zuwa gare shi Allah ta'ala ya bamu dacewa cikin abin da muke fada muke aikatawa Allah ta'ala ya ganar da mu kurakuran mu ya bamu ikon kauce musu ya yafe mana su abinda muka yi daidai kuma Allah ta'ala ya sa mana a cikin mizani alhamdulillahi rabbil alamin
amin to da fatan Allah ya bamu ikon aiki da abinda muka ji na daga nasiha a tambaya ta farko ta fito daga Awwalu Abdullahi ta Facebook yace malam wace hasada ce mai kyau
kalmar hasada takan dauki ma'ana mai kyau takan dauki ma'ana mara kyau akan ce hasada ana nufin tamanni zawali ni'matil ghairi wato kai gurin wane ya rasa ni'imar da Allah ta'ala ya masa wani abu da Allah ta'ala ya bashi na ni'ima ka rika fatan ina ma Allah ta'ala ya raba shi da wannan ni'imar Allah ya bashi dukiya ka rika ina ma wannan dukiyar bai same ta ba kai ne ka samu ko Allah ta'ala ya bashi lafiya ka rika fatan ina ma ya rasa lafiyar kai ka zauna lafiya ko Allah ta'ala ya bashi mulki ka rika fatan ya kwace daga hannunsa ya baka wannan hasada ce mara kyau kuma dukkan ayoyi da hadisai da suka zo suna magana akan hasada to suna nufin irin wannan hasadar kai fatan wani ya rasa abin da yake da shi kai ka samu idan hasada tayi tsanani to za ta kai har ka rika fatan ku rasa duka irin abin da ake cewa tabare din nan kai ba lalle ka samu din ba shi ma kai ya samu to hasada ta kai inda ta kai kenan tayi tsanani ba ma kawai kai a kwace a baka ba a'a kai ka hakura ka a baka amma shi ma ka a bashi to duk inda akai magana akan hasada akai fadi munin ta aka fadi mummunan sakamakon me yin ta to ana nufin irin wannan hasadar akwai kuma hasada da Larabawa suke kiranta ghibta to ghibal ghibta wato ka rika fatan wani ne Allah ta'ala ya bashi wani abu na alkhairi ka rika fatan kai ma Allah ta'ala ya baka irin wannan alkhairin ba wai tare da kana fatan cewa Allah ya raba shi da nashi ba a'a kai ma kana sha'awar ina ma Allah ta'ala kai ma ya maka irin wannan musamman idan ya kasance abinda Allah ta'ala ya bashi na alkhairi yana tafiyar da shi cikin yarda Allah sai ka rika fatan ina ma kai ma Allah ta'ala ya maka irin wannan tagomashi kai ma ka rika aikin alkhairi kamar yadda yake kamar yadda yazo a cikin hadisi mai ki sallallahu alaihi wasallama yana cewa innama ad-dunya li arba'i rajul li arba'i nafar mutum hudu suke da duniya ko kuma duniya gaba daya in aka kasa mutane ba sa wuce kashi hudu kaso na farko annabi ya ce mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya ya san haƙƙin Allah a cikin wannan dukiya sannan yake ba da haƙƙinta yake kula da haƙƙin wannan dukiya ya bawa masu haƙƙi haƙƙin su a cikin dukiyarsa annabi ya ce to wannan yana mafi kololuwan matsayi ranar gobe kiyama fa huwa fi a'lal manazil yawmal qiyama mutum na biyu mutumin da Allah ta'ala ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba sai yake fatan ina ma Allah ta'ala ya bashi dukiya irin ta wancan mutum na farko shi ma ya aikata alkhairi kamar yanda wancan mutum na farko yake aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa bi niyyatihi wa huma fil ajri sawa to ya ci albarkan niyyarsa sun daidaita da wancan na farko wajen samun lada sai mutum na uku wanda Allah ta'ala bai bashi ilimi ba ya bashi dukiya bai san haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa ba ya rika fagamniya cikin dukiyarsa ba bisa gaskiya ba ba akan tafarki ba akan turba ba ya rika barna da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa bi arda al manazil to yana yana mafi munin matsayi ranar gobe kiyama sai mutum na hudu wanda Allah ta'ala bai bashi ilimi bai bashi dukiya ba sai yake duba abinda wancan mai dukiya ne wato jahilin mai dukiyar yake yi na facaka da fantamawa da neman duniya da dukiyarsa sai yake fatan ina ma shi ma Allah ta'ala ya bashi abinda ya bamu wancan yayi irin aikin da shi ma yake yi annabi ya ce fa huwa wani yatuhu fa huma fil wizri sawa to wannan shi ma zai samu sakamakon niyyar da yayi kuma suna tare da wancan a cikin laifi to kaga mutum na farko da Allah ta'ala bai bashi dukiya ba amma yake fatan ina ma Allah ya bashi dukiya irin ta mutumin kirki mai ilimi da Allah ya bashi dukiya yake alkhairi da dukiyarsa wannan fata yake ya samu irin abin da dan uwansa ya samu kaga wannan gifta ce mai kyau shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari lisan abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu da manzo sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi sinatai hasada bata halatta sai game da abubuwa biyu ce rajulin atahu Allahu al-kitab فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وأن الله تعالى يباش إلم القرآن ينا كراتن القرآن دا أيكي دشي بعد ليبارانا سيمة النبي ورجل آتاه الله المال فهو فسلطه على هلكته بالحق وتمنى الله تعالى يباش دوكيا يباش كما كرف يتشيد دوكيا سا يباش كرف هالي نيتشيد دوكيا سا akan abin da yake gaskiya waɗannan biyu yana da kyau ayi hasada game da abin da suke da shi ma'ana ayi gibta wato mutun ya rika gurin ina ma shi ma Allah ta'ala ya bashi karatun alqur'ani ya rika karanta alqur'ani ba dare ba rana yana aiki da shi wannan hasada ce mai kyau domin anan ba yana fatan abin da wancan yake da shi ya rasa ba a'a shi ma ya shiga wannan gonar ya samu kansa cikin wannan tawagar ta makaranta alqur'ani masu aiki da shi sannan na biyu shine wanda Allah ya bashi dukiya sannan yake fatan shi ma ina ma Allah ta'ala ya bashi dukiya yake ciyar da ita kan abin da yake alkhairi ne wani ya gani yake fatan shi ma Allah ya bashi irin wannan dukiya dan yayi aiki irin wannan ba wai yana fatan Allah ya raba wancan da dukiyarsa shi ya bashi ba a'a shi a bashi tashi shi ma yayi aikin alkhairi to shine annabi ce la hasada illa fisnatayn wadannan biyu irin wannan hasada a irin wannan mahalli to tana da kyau su ce malamai suka kira gibta saboda in an ce akwai hasada mai kyau to ana nufin wannan kai fatan Allah ta'ala ya baka wani abu na ni'ima dan kai aikin alkhairi da shi ya baka lafiya dan ka bautawa Allah kamar yanda ya ba mu wani ya baka dukiya dan ka taimakawa addinin Allah ka taimaka al'umma kamar yanda ya ba mu wani wannan babu wani abu a cikin ta kuma abu ne mai kyau na'am
sai tambayar da ta fito daga Murtala Zakariya Dabu yace malam menene gaskiyar magana cewa matar Fir'auna Asiya tana cikin matan annaba aljanna
to gaskiya wannan ban gan shi a cikin wani hadisi tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kuma magana ce da ba za a iya shaci fada akan ta ba sai in ga tabbata alqur'ani ko a sunna alqur'ani dai babu wata aya da ta nuna haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure Asiya bintu Muzahim matar Fir'auna sannan kuma hadisi sahihi ban ga wani hadisi sahihi ba wanda yake tabbatar da wannan abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran وآسية بنت مزاحم وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد في سائر الطعام وعلى سائر الطعام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي مزا ديوا سنكا مكمالا نعم دا ما دا كتكي مزا سنسا مكمالا ومن أتكي مزاني الله تعالى يأيكو أن نباوا دا من زني سورا كاقا دا ما دا كتكي مزا سنسا مكمالا أما وطن دا سكسا مكمالا كتكي ماتا ɗan kadan ne babu wanda ba waɗanda suka samu kamala cikin mata sai Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam yace da Asiya bintu Muzahim Asiya imratu Fir'aun yace kuma fifikon Aisha akan sauran mata kamar fifikon abincin nama ne kamar talgen nama akan sauran abinci to wannan shine abin da ya tabbata daga cikin abin da aka ruwaito na falalar Asiya bintu Muzahim cewa tana cikin kammalallun mata ko masu biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana a wannan hadisi amma cewa za ta zama cikin matansa wannan ban san wani hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ban ga ko da ma wanda ba ingantaccen ba ni ban ganshi ba da ya nuna haka wallahu a'lam
na'am sai tambayar Muhammad Salisu yace malam menene ma'anar hadisin da yake cewa alaikum bi albanil baqar fa innahu shifaa'un
wannan hadisi ne tabbatacce isa abdullahi dan mas'ud yana cikin musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi albani albaqar fa innahu shifa asalan hadisi yana cewa tadawo ibadallah fa inna allaha lam yunzil da'an illa wada'a lahu shifaan wa alaikum bi albani albaqar fa innaha shifaan shifa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi magani ya ku bayin Allah babu wata cuta da Allah ta'ala ya taba saukarwa a doran kasafa ce ya saukar mata da magani sai ya ce kuma na hore ku ku yi amfani da nonan shanu domin a cikin nonan shanu akwai waraka wato nonan shanu yana magani wani yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sani na abubuwan da za su taimaki jikin dan adam ya ce nonan shanu yana taimakawa wajen jikin dan wajen gina jikin dan adam kamar yadda ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa zadul ma'ad da yake lissafa abubuwa da tasirin da suke da shi a cikin jiki ya faɗi nonan shanu yace nonan shanu yana gina jiki yana ƙara sa jiki yayi ni'ima yana sa jiki yayi walwala saboda haka nonan shanu a likitance ya nuna yana abu ne mai amfani a jikin dan adam yana gina jikin dan adam to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa cewa ku yi amfani da nonan shanu za ku samu waraka anan kan mu fahimci cewa dukkan wata cuta idan aka sha nonan shanu za a warke kan mu dauki kan mu fahimci haka hadisin yake nufi domin wannan wani abu ne da ya saba waki hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba su zama ƙarya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha magana Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan da zai yi ta kat ba tare da wani abu ya zo ya nuna cewa ga wani abu da aka kawo na canji akan ta ba magana ce ta gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam bazai faɗi ƙarya ba to idan muka yi wata fahimtar da za ta nuna maganar kuma ba haka take ba ko ƙarya ce maganar to wannan fahimtar ta ba daidai bace saboda kaka fahimci cewa da aka ce fa innaha shifa ana nufin dukkan wata cuta in ka sha nonan saniya za ka warke wannan ya sabawa abin da yake waki reality domin cututtuka da dama za ka iya shan nonan ba za ka warke ba kuma zai zama magani ga dukkan wata cuta ba farkon hadisin ma yana nuna cewa kowace cuta akwai irin maganin da Allah ta'ala yake saukar mata inna ulam yunzil da'an illa anzala lahu dawa kamar yanda wasu suke fahimtar wasu hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wasu abubuwa kamar su zamzam suke fahimtar cewa ai wannan kamar maganin komai ne wannan kuskure ne magani ne na wasu abubuwa wanda masana daga baya sukan binciko su gane cewa ashe yana taimakawa wajen abu kaza kamar yanzu wannan labanul baqar zakatun ibnu qayyim sun faɗa abin da suka sani dangane da nonan shanu wanda tabbata masana masu bincike a kowane lokaci a kowane zamani za su iya binciko wasu abubuwan da nonan shanu yake dauke da shi na amfani ga jikin dan adam to in aka gano wannan su ne abin da annabi yake nufi da haka ba wai ana nufin cewa dukkan wata cuta da ta same ka ba ka ji ciwon kai ka sha nonan shanu cikin ka ya kulle ka sha nonan shanu in ka yi tuntube ka fa sai dan yatsa ka sha nonan shanu idan kurji ya fito maka ka sha nonan shanu mai kansa ya sha'a ba wannan ake nufi ba saboda haka duk irin waɗannan hadisai da suka yi magana akan magunguna kada a dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara ne da cewa abinda yake cewa ma'u zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin ruwan zamzam abinci ne kuma magani ne na cuta kuma dauka yana nufin dukkan wata cuta ta duniya in ku turo ya sha zai dawo mai yatsu in makaho ya sha zai dawo yana gani in san haka abin ba haka yake ba makafi da yawa suna nan suna ta sha ba idan su bai bude ba kutare suna nan da yawa sha yatsun su ba su dawo ba to amma akwai cututtuka da kuma za a yi amfani da su a samu waraka da yawa masu cutar kansa sun yi amfani da zamzam sun samu waraka to kaga wanda ya tabbata shine irin cikin abubuwan da annabi yake ishara kenan dan haka ya kamata mu rika yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar da wasu ba za su zo su samu wata kafa ta ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗa na gaskiya ba na'am
kuma sauraro ana sauraron shirin fitoyin rahama ne daga nan gidan rediyon rahama akan mita 97.3 a zangon FM tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani rijiyar Lemo a tambaya ta gaba ta fito daga Adamu Musa yace shin ya halatta mutun ya karanta sura daya har sau uku bayan Fatiha a sallar farilla
da komai amma dai wannan ba shine abinda aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama a raka'a guda ya karanta sura kuma ya saki karanta ta ya saki karanta ta, wannan baya daga cikin abinda aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudana a kansa. An samu yayi qiyamul layli da aya daya yayi ta maimaitata a qiyamul layli, amma a saurorin salloli na farilla ba a samu Annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan ba. Kuma dukkan mafi alkhairin abu shine abinda aka koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa, mafi sharrin abu kuma shine abinda aka kirkiro sabo wanda ba shi da tushe. Ba za mu iya cewa sallah ta bace ba tunda Allah ya ce faqra umma ta yassara min alquran, amma kuma za mu ce wannan abu ne da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudana a kansa ba. Da a ce mutun zai yi sallah, da a ce kamar misali a sallah ce ya karanta Fatiha, ya karanta misali qul huwallahu ko inna ataina, sannan da yayi raka'a yayi sujada yayi taso ya saki karanta Fatiha, saki karanta dai wannan surar ta farko, wannan babu wani abu. Amma a lokaci guda yayi ta maimaita sura guda daya a sallar farilla, wannan bai tabbata cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba.
Na'am. Sai tambayar Ahmad Iliyasu yace me ake nufi da hadisin da ke cewa yadkhuluna aljannata aqwamu afidatuhum ka afidatit tayri.
To ba yadkhuluna, yadkhulul jannata, yadkhulul jannata aqwamu afidatuhum mithla afidatit tayri. Hadisi ne sahihi, hadisi ne tabbatacce, yana cikin sahih Muslim, yana cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadkhulul jannata jannata aqwamu afidatuhum mithlu afidatit tayr, wasu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsaye. Malamai sun yi fassara daban-daban kamar kala uku ta wannan hadisi. Wasu suka ce afidatuhum ka afidatit tayr, zukatansu mithlu afidatit tayr, kamar zukatan tsuntsaye. Ana nufin wajen raunin su, wajen raunin zukata din da rashin kekashewar zuci, kekashewar zukata din, wato zukata ne wadanke zuciya ce, qalb ne raqiq, to zuciya ce mai tausayi, zuciya ce mai laushi, ba kakkausar zuciya ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta mutanen Yaman, hum araqqu quluban, cewa mutane ne masu laushin zukata, ba su da saurin fushi, ba su da saurin kai duka, ba su da saurin bakan magana, mutane ne masu tattaushin zuciya. Kace to haka wasu za su shiga aljanna masu irin wannan zuciya. Wasu suka ce abinda ake nufi da afidatuhum mithlu afidatit tayr, zukatansu kamar zukatan tsuntsaye, ana nufin wajen firgita da tsorata, wato mutane ne waɗanda suke masu tsoron Allah, duk sanda aka ambaci Allah zukatansu za su raurawa, kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta su, alladhina idza zukira innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum, mu'mini su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu za su raurawa. A wani gurin Allah ta'ala ce qulubuhum wajila annahum ilaina yurja'un, zukatansu suna cike da tsoro kamar yadda tsuntsu yake da saurin rigita, da zarar tsuntsu ya ji kara ko aka jefa wani abu, yanzu nan kaga ya zabura, ya firgita, ya tashi, ya gudu. To su ma haka zukatansu ke, duk sanda za a ambaci Allah sai su kada su rawa, tsoron Allah ya cika su, to irin wannan za su shiga aljanna masu irin wannan zukata. Wasu suka ce ana nufin mutane masu tawakkali, mutane da suke da tawakkali, suka yadda cewa Allah ta'ala shike bayarwa shike hanawa, suka nuna haka a aikace. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a wani hadisin sa, law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzaqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za ku dogara da Allah kamar yadda ya cancanta a dogara da shi, to da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye, tsuntsaye ne za su fita da sassafe cikin su babu komai fayo, sannan su dawo cikin su bulbul, sun cika cikin su da abinci. To kaga annan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga tsuntsaye, ya kuma yi kira zuwa ga ai koyi da su wajen tawakkali, za su fita nema babu shi kuma Allah ta'ala ya basu. To wasu suka ce anan ana nufin masu tawakkali, wasu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zakatan tsuntsaye ai wajen tawakkali. To wannan ita ce ma'anar da ko ma'anonin da malamai suka ambata karkashin wannan hadisi, wallahu a'lam.
Na'am. Sai tambayar da take cewa shin ya halatta mutum ya dauki sunnonin da ba ko yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin su ba shi ya dinga yi ko da yaushe?
To Annabi sallallahu alaihi wa sallama adatan idan yayi abu yakan so ya dawwama a kansa, wato kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana sallallahu alaihi wasallama idza salla salatan dawama alaiha, ya Annabi wata salla misali to baya son ya barta dai da za a yi sai ya ga yayi ta ba zai bari ta wuce shi ba. Yana cewa ma ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, mafi dawamar abu wa mafi soyuwar aiki a gurin Allah shine wanda idan mutun yayi zai dore a kai, zai ci gaba da yi, ba zai dakata ba koda kankani ne. Waɗannan hadisai suna nuna cewa ayyukan da suke na mustahabbi ne, ana so idan mutun ya fara su kada ya fara kuma gaba ɗaya zai daina, gare dauki kadan wanda zai doge a kansa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, kuyi ayyukan da za ku iya Allah ta'ala baya kosawa ku ne za ku kosa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani abu wani lokaci li bayanil jawaz dan ya nuna cewa ya halatta yi, yakan yi wani abu sau daya ba wai kullun yayi ta yi ba, amma yayi ne dan a nuna cewa mutane wannan abun ba laifi idan mutun yayi hakan daidai ne. To irin waɗannan zaka ga malamai suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne li bayanil jawaz, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar tarawihi da mutane a cikin jami'i sau ɗaya sau biyu sau uku a Ramadan cikin dare sallar tarawihi ko kace sallar tahajjud duk abu guda ne. Annabi ya fito yayi da mutane, ya fito yana yi, mutane suka ji suka zo suka yi sallah a bayansa suka bi shi ya ja su wannan salloli, gobe ma haka ya fito yana yi suka sake fitowa har sau uku, a karo na hudu sai yake fitowa, suka yi jira suka yi jira suka yi gyaran murya Annabi yana jin su yake fitowa, sai da safe yake cewa da su duk abinda kuke yi jiya ina jin ku, abinda ya hana ni in fito ina jin tsoron kada a farlanta muku, kada wannan sallah ta zama farilla akan ku. To daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake yin jam'in sallar tarawihi da su ba, amma wancan na ɗaya na biyu na uku da yayi yayi dan ya bayyana wa al'umma cewa ya halatta yi, halal ne ayi wannan. Don haka lokacin da wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoro ya kau, sayyidina Umar ya ga ana sallar tarawihi daban-daban a masallaci ɗaya kowa yana yin tashi, sai ya tara su ƙarƙashin jagorancin Ubay ibn Ka'ab ya ce ya ja su sallah, ya zama na shi ne farkon wanda ya dawo da al'umma kan wannan tafarki. To anan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne da farko dan ya nuna halaccin yin wannan sallah cikin jami'i, sannan ya bari dan gudun kada wahayi ya sauka ya ce sallar tarawihin ta zama wajibi ta zama farilla. Sayyidina Umar shi kuma yayi amfani da wannan damar ta aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo da su kan karkashin abin nan, kuma ya dubi kasancewar babu wahayi ya daina sauka, ballantana a ce an farlanta yanzu, sai lokacin Sayyidina Umar kuma wahayi ya tsaya. Allah ya riga ya rufe dukkan wani abu na addini an kammala saukar da shi, sauraka abinda Annabi yake tsoro yanzu ya kau. Kaga irin wannan ne Annabi zai yi sau ɗaya sau biyu ko sau uku ya bari. To ire-iren waɗannan Annabi yana yi da bayanin jawaz, kamar misali Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da takalmi dan ya nuna halaccin yin haka, amma bai kasance ko da yaushe cikin takalmin yake sallah ba, dan ya nuna maka cewa idan ta kama kai sallah din domin babu najisa a takalminka kuma inda zaka yi sallah din babu wata matsala dan ka sa takalminka babu wani abu to kaga shine abin da ake cewa annabi yana yi bayanin jawaz amma sauran ayyuka na mustahabbi annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi yana nuna cewa kai ma kai saboda haka in kai ka kuma yi akwai kuma ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi iri-iri daban-daban yau yayi kala wannan gobe yayi kala kamar misali du'aul istiftah addu'o'in bude sallah annabi yayi kalar wannan gobe yayi wata kala jibi yayi ta kala sallar dare yayi wata kala yana nuna kai ma ka rika dan sulkawa kana bambantawa wannan shine abin da ake nufi
na'am sai yi tambayar da take cewa malam menene fassarar sunan Hanan da Afnan
to Hanan yana nufin tausayi akan sawa ya mace mace wani lokaci Hanan wato dan kamar ana mata fatan ta zama mai tausayi musamman ma mace ana son ta zama mai tausayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta matan Quraishawa inda yake mafi alkhairin mata salihan matan Quraishawa waɗanda suke da kula da miji arahunna lizawji wa ahnahunna ala alwalad masu kula da haƙƙin miji kuma masu tausaya wa ƴaƴansu saboda ka sifar tausayi sifa ce mai kyau ga mace musamman ga ƴaƴanta to wataƙila wannan yasa wasu sukan zabi wannan suna su sa wa ƴaƴansu mata Hanan wato dan su zama masu tausayi musamman ga ƴaƴansu Afnan jam'i ne na fanan fanan kuma yana nufin rassa na bishiya saboda ka afnan yana nufin rassa fanan yana nufin reshe afnan yana nufin rassa saboda ka kaga suna ne dai kawai wanda ana fadar sa wataƙila dan a nuna bishiya mai rassa wata na da ƴaƴa kala-kala tana bada sha'awa asha inuwa kuma a ci ƴaƴan da take jikinta amma dai ba wani suna bane wanda zaka ce ta fuskar ma'anar sa zahiri ta fito ƙwaro-ƙwaro wannan dai kawai hasashe ne nayi amma dai kalmar afnan abinda take nuna kenan dan haka wasu sukan sawa ƴaƴansu mata wannan sunan amma ba wani suna bane mai asali kuma ta fuskar ma'anar sa ba a zahiri take ba dan kawai kace rassa akwai rassan da duk kaya ce ba kuma wani abun itace mai amfani da mutane suke amfanuwa da shi ta yi wasu halittun su amfana da shi amma ba lalle dan adam ya amfana da shi ba saboda haka wannan dai shine ma'anar kalmar afnan
na'am sai tambayar Usman Salar yake cewa malam wanne ne yafi inganci tsakanin yin raka'atul fajr a gida ko a masallaci
Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan yi sallar raka'atul fajr a gida sannan ya fita ya ja sallah kasancewar da ya fita shikenan ta da iqama za a yi akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin Sahih Bukhari cewa yana cewa sahabbai kar ku tashi tsaye kuna iqama har sai kun ganni da nuna daga zarar suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo to sai ya tashi tsaye ayi ikama kaga ba shi da ba wani lokaci da ya bari na yayi raka'atul fajr a masallaci tun daga gida yake yin ta kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas cikin Sahih Bukhari ya nuna haka idan mutum ba shine liman ba mamuni to wanda ya bari ya shigo masallaci yana da kyau ba an ce shi yafi ba domin ita sallar nafila Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayinta a gida yafi wannan mutlak ne in matukar mutun zai iya yi a gida to yafi yayi ta a gida afdalu salatil mar'i fi baitihi illa almaktuba wanda zaka yi a gida yafi to amma inda zaka fito masallaci misali kaga akwai buƙatar kai raka'a biyu kafin ka zauna a masallaci to in ka sanya wannan ita ce raka'atul fajr din kai yayin da ka shigo masallaci kai raka'a biyu ka zauna kana jira liman kai raka'atul fajr in kai a gida kuma ka fito kai ta zama a cikin masallaci shikenan duk wannan ba laifi kai ba amma dai abin da yake mafi fici a cikin sallolin nafilfilu shine wanda ake yin su a gida sun fi wanda ake yin su a cikin masallaci na'am
sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam menene hukuncin irin sallar jami'in da muke yi a kasuwa inda wasu daga cikin shagunan su suke bi ba sa hada sahu
to wannan mun sha fada cewa bai halatta mutum ya bi sallah daga wani guri ba tare da ya matso cikin sahu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da gare shi yana cewa la salata li munfaridin khalf as-saf illa fi as-saf, babu sallah ga dukkan wani wanda ya ware daga sahu sai in ya shigo cikin sahu, haka dukkan wani wanda zai yi sallah ya ware kansa ba a cikin sahu na masallata ba, to annabi ya ce la salata, ba shi da sallah. Kaga wannan yana nuna bai halatta ba, don haka in kana son ka bi jami'i to wajibi ne ka je ka hada sahu da masallata. Idan da sahu ne ya gangaro har zuwa gaban shagonka, ka joni da masallatan da suke dasa sahu a gurin saboda can gaba ta cika, wannan babu komai, anan gurin da kake hukuncin sa hukuncin masallaci saboda masallaci ya zo nan. Amma in ba haka ba, kawai jin baka sha'awar a ce ka bar inda kake, ka bar kofar gidanka ko ka bar kayan kasuwancinka ka tafi masallaci, ka riƙa bi daga nesa dan kantan sifika tana dauko maka, ko akwai wanda yake yin zakara kana jin buriyarsa, wannan ka sani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata li munfaridin khalf as-saf, abin da yace annabi yace babu sallah, to bana ji akwai wanda kuma ya isa yace maka kana da sallah, annabi ya ce la salata, dan ka baka da sallah, koda kuwa kana ga kai ba wannan annabi yake nufi wacce kai ba, yana nufin sallah wacce shari'a ta ce ayi yake ba mutum lada akan ta kuma take sauke masa farali, ita annabi yake korewa, amma wacce kai din sallah ce amma ba ita ce ake so ba, dan haka ya kamata a guji wannan. Da matan da suke bin sallah ta daga gidajensu, mun sha faɗa cewa wannan ma ba daidai bane, mace ta yi sallah ita kadai a gida yafi mata, wannan ma annabi ya ce shi yafi ga mata, mace ta yi sallah a gida wa biyutuhunna khairul lahunna, haka ba daidai bane ta bar abinda annabi ya ce yafi daraja yafi alkhairi yafi lada ta yi wani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ta yi, in ta haka kaga ta yi sakina dafi ta yi zabin tumin dare, ga abinda annabi ya ce ayi yafi alkhairi ta bar shi ta yi abinda shi kuma annabi ya ce ka ayi, haka in har tana so ta bi jami'i to ta fito ta zo cikin masallaci inda aka ware wa mata ta yi sallar daga nan, to in ta yi haka ne to ta yi abinda shari'a ta ce ayi. Da mutum ya yi sallah yana bi daga nesa to gwamma ma ya yi shi kadai, anan an san cewa sallarsa da ya yi shi kadai ba za a ce ba ta yi illa iyaka, yanzu ana magana ne akan cewa ya ki zuwa ya yi jami'i, menene hukuncin wanda ya ki shiga jami'i, amma sallarsa dai ba za a ce ba ta yi ba. Amma wanda ya bi daga nesa to sallarsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ita, haka ya kamata ɗan kasuwa su lura da wannan kuma su kiyaye. Na'am,
wannan tambayar take cewa malam menene ingancin yi wa yaro kiran sallah a yayin da aka haife shi?
Akwai hadisai da suka zo, akwai hadisin Abu Rafi, akwai hadisin Al-Husayn ibn Ali da cewa lokacin da aka haife shi, akwai hadisin Ibn Abbas, dukkaninsu ba su inganta ba. Hadisin Husayn cewa lokacin da aka haife Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kiran sallah a kunnansa na dama, ya yi masa ikama a kunnansa na hagu, hadisi ne maudu, hadisi ne na ƙarya da gurbi da bai halatta ba ma a jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Haka nan hadisin Ibnu Abbas cewa annabi ya yi wa Husayn cikin isnadinsa akwai Yahya ibn al-Ala, wanda malamai sun ƙaryata shi su Yahya ibn Ma'in su Ahmad ibn Hanbal sun jefe shi da cewa makaryaci ne, kaga ba daidai bane ai aiki da hadisinsa. Haka nan hadisin Ibn Hibban hadisin Ibn Abbas shi ma hadisin ƙarya ne. Hadisin Abu Rafi wanda shi kuma ya ambaci ikama bai ambaci kiran sallah ba, shi kuma hadisi ne dhaifi, shi ya ambaci ikama bai ambaci kiran sallah ba. Haka duka hadisan guda uku babu wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ayi kiran sallah a kunnan dama ayi ko na hagu, dama waɗannan su ne hadisan dukkanin su ba wanda suka ba wanda ya inganta. Wani lokaci wasu sai to me za a yi, an san cewa dukkan wanda aka haifa ana masa addu'a, addu'a wannan alqur'ani ma ya zo da wannan, فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. yi wa da addu'a ba mahaifin shi lokacin da mahaifiyar Maryam alaihi salam mahaifiyar Annabi Isa lokacin da mahaifiyarta ta haife ta take cewa ya ubangiji gashi na haifi ya mace kuma ba za ta zama daidai da ɗan namiji ba balaisa zakar fal unsa amma na sanya mata suna Maryam kuma ina neman ka tsare ta da zurriyarta daga shedan la'ananni kaga wannan addu'a ce saboda haka yaro an haife shi ana iya masa addu'a Allah ya raya shi Allah ya sa mutumin kirki ne Allah ya sa shi ya zama nagari Allah ya bashi ilimin addini Allah ya sa ya zama taimakon al'umma mai biyayya ga iyayensa wannan duk abu ne mai kyau ga shi wanda aka yi wa haihuwar yayawa abinda aka haifa masa addu'a ko ga wani wanda ya aka bashi labari yayi addu'a wannan duk yana daga cikin aikin magabata saboda haka in an yi haihuwa aka gaya ma kowa shi mai uba ko wani makoci ko wani dan uwa addu'a ce kuma kofar ta abu da take ba wai sai an kayyade ta da wasu lafazza ba ko wani lafazi aka yi amfani da shi mai kyau wanda yake dauke da ma'anoni masu dadi to ya halatta wannan shine abin da za a yi
na'am sai tambayar Muhammad Rabilu yace shin ya halatta mutun ya ƙara raka'a biyu bayan yayi wutiri
Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witran ku sanya wutiri shine karshen sallar ku da daddare wato ko raka'a nawa kai to ka rufe raka'o'inka da raka'a guda kamar yadda ya faɗa yace fa idza khashiya ahadukum as-subh hadisin ibn umar fa idza khashita as-subh fasalli raka'atan tutiru laka ma qad salla idan ka ji tsoron kai sallah masna bi sai ka ji tsoron kada kira sallah asubahi to sai ka yace sai ka sallaci raka'a ɗaya sai ta mayar maka da abinda ka sallata wutiri ga abinda ake cewa wutiri duk sanda aka samu abu akwai wato mara a cikin sa wanda ya zama mara ne haka ɗaya wutiri ne uku wutiri ne biyar wutiri ne bakwai wutiri ne tara wutiri ne 11 wutiri 13 wutiri saboda ka yace tutiru lahu ma qad salla ta bayar masa da abin da ya sallata wutiri tunda yayi bi sai daya to duk abin da ya sallata zai wa kuma wutiri to annabi yace ku sanya karshen sallar ku ta rere ta zama wutiri amma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci kan sallaci wasu raka'o'i guda biyu khafifataini wanda ba masu tsawo ba wannan yana daga cikin ayyukan a galibi malamai suna cewa idan aka samu aiki da fi'i da umarni to an fi jinjaye da janibin umarni dan jabirin umarni ya shafe ka ka sani amma aiki yana iya zama khususiya ce to koda ba mu ce khususiya bace za mu ce al afdalu abinda yafi shine ka zama akhir salati sallaka karshe wutri ce idan wata rana ka ji nishadi ka tashi ka ƙara sallatar raka'a biyu wannan ba za mu ce kai laifi ba komai amma dai kai ya zama wannan shine diman da'iman abinda kake yi kenan domin kuma zai zama kai watsi da wancan umarni haka in an samu wata rana bayan ka rufe sallah sai kuma ka ji wani irin nishadi da karsashi ka zabura kai raka'a biyu ba za mu ce kai laifi ba saboda ya tabbata annabi ya taba yi amma dai ka kula da wancan umarni ya zama shine mafi yawan lokaci kake aiki da shi ij'alu akhira salatikum bil-layli witr na'am
na'am to ma sauraro anan muka ka karshen wannan shirin namu na fatoyin rahama sai dai kafin mu karkare shirin zamu ƙara maimaito muku lambar wayar da za a iya aika mana da sakonni kamar yanda aka saba wato 0805782987 0805782987 za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta Facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com da haka a madadin Shehu Malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Saniri Jallemo da kuma Bashir Sarki Abdulkadir wanda ya sada ni da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗu a wani shirin da yardar Allah
وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنُ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا